billahi samiyil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim insha Allah karatun mu da muke a cikin diwan Tarfat ibn al-Abd zamu dora daga inda muka tsaya insha Allah zamu tashi yadda zai ci gaba da mun fito a yadda yake siffanta masoyiyarsa to yanzu kuma zai ci gaba da siffanta taguwarsa abun hawansa kenan yace wa inni la umzil hamma inda hati darihi bi auja amirkalin taruhu wa tagtadi wa inni la umzil hamma inda hati darihi bi auja amirkalin taruhu wa tagtadi yace wa inni hakikani sa umzil hamma da sannan zan zartar da abin da ya dame ni abin da ya dame ni zan zartar da shi mana zan aikata abin da ya dame ni ma ba dinnan wannan tazartarwa ne mana zan yi abin da yake gabana shine wa inni hakikani sa umu bil hamma da sannan zan zartar da abin da ya dame ni inda hati darihi wajen halartowansa bi auja'a da wata iriyar taguwa mai sauri auja'a shine taguwa mai sauri wanda kuma tana yin tafiya cikin nishadi shine bi auja'a taguwa wacce take tafiya cikin nishadi wanda in tana tafiya ba ta tsayawa to zan gabatar da abin da ya dame ni ta hanyar na hau taguwa mai tafiya cikin nishadi shine auja'a taguwa mai tafiya cikin nishadi mirqali taguwa da take yin sarfa shine mirqal tafiya ce wacce ba sauri ba ba gudu ba kuma ba tafiya a hankali ba shine sarfa tafiya ce ake yin ta da sauri tafi sauri amma ba ta kai gudu ba saboda irin wannan tafiyar dabba tana dadewa tana yin ta ba tare da tagaji ba sabanin in gudu ne zai zama tagaji da wuri in tafiya a hankali ne shi kuma za a dade ba a ji ba to mirqal shine sarfa ta ruhu wacce take tafiya da yamma watattadi kuma take sammako wannan bukatu da suka dame ni ina masoyiya ta da nake so to maganin ta kawai na hawa ban hawa an tafi wajen wannan masoyiyar shine wa inni hakikani sa umu bil hamma da sannan zan zartar da abin da ya dame ni abin da ya dame ni zan yi maganin sa kawai na aikata abin da ya dame ni in da hasi darihi bi auja'a lokacin halarto da auja'a taguwa mai nishadi wajen tafiya mirqalin mai yawan sarfa ta ruhu wacce take tafiyar yamma watattadi kuma take sammako amoninka alwanil irani na sa'atuha ala lahibinka annahu zaharu burrujidi amunin ka alwahil irani na sa'atuha ala lahibinka annahu zaharu burjidi amunin taguwa ce wacce take amintacciya shine amunin taguwa amintacciya abinda suke nufi da amun taguwa amintacciya shine taguwar da ba ta tintibe saboda ni doki kora kumi abinda ake hawansa to ba duka nahiyoyi ne suke da sahara ba akwai gurin da akwai duwatsu to idan taguwa tana tintibe to za ta iya jin ciwo tunda mi taguwa kanta a sama yake duwatsu kuma a ƙasa suke in guri zama akwai tsakuwa da yawa to akwai duwa akwai nau'in taguwoyin da koyaya guri ya kai ga tsakuwa ba sa tintibe sannan kuma akwai taguwar da tana yin tintibe ta kai gama akwai ababen hawan da ba a hawansu a gurin da yake da tsakuwa saboda mi za su iya yin tintibe su ji ciwo saboda haka za ta kai ga abin hawa ya tintibe da wani dutsen ma ya iya karyewa ko kuma ya hadu da ciwon ma da karshe sai dai a yanka shi ko a bashi a gurin saboda ba zai iya tafiya ba to saboda haka daga cikin sufofin abin hawa mai kyau shine akwai abin hawan da baya tintibe to amunin taguwa ce mai amintacciya wacce ba ta tintibe ka alwahil irani kamar allo ka alwahil irani kamar allo na makara shine alwahil irani kamar allo na makara su nasara suna da wani akwati da suke sa gawawwaki mutum ya mutu suna sa shi a wani akwati to wannan akwatin akan yi shi babba ne to ita wannan taguwar yadda take da girma kirjinta yake da girma ka alwahir iran kamar kamar allo ne na akwatin nasara nasatuha wacce nake korata eh akwai bugun mu biyu akwai bugun da yasa nasatuha yasa da sini akwai kuma wanda yace nasatuha yasa da sadi kamar bugun mu na gida yace nasatuha sai yasa da sini kamar bugun masar sai yace nasatuha sai yasa a da sadi shi bugu na masar sannan kuma akwai a bugu na zauzani shi ma nasatuha zauzani shi ma yasa da sadi to waɗanda suka sa da sadi shine nasatuha sai ne wannan taguwar tsawa masu sadi kenan wanda ko bugun su irin namu na gida ne nasatuha sai na kora wannan taguwar tawa da sanda shine nasatuha ma'ana na dake ta da sanda shine irin wannan na cikin qur'ani illa da batun min al-ardi ta'kulu min sata alalahibin na kora wannan taguwar akan hanya ko kuma nayi mata tsawa alalahibin akan hanya ka annahu zaharu burjidi in kaga gadan bayanta ka annahu kai ka ce zaharu burjidi bayan bargo ne ma'ana in kaga yadda bayanta yake da kyau kai ka ce wani bargo aka lulluba mata shine ka annahu zaharu burjidi kai ka ce bayan bargo ne a shine wannan taguwar tasa shine amunin taguwa ce amintacciya mun yi magana cewa abin da ake nufi da amintacciyar taguwa shike wacce bata tintibe ka alwahil irani kamar allo na makara nasatuha wadda na korata da sanda ko kuma nasatuha wanda mata tsawa wanda suka sa sadi kenan alalahibin akan hanya ka annahu zaharu burjidi kai ka ce bayan bargo ne eh tubari ita kanna jiyatin wa atba'at wazifan wazifan fauka maurin muabbadi tubari ita kan najiyatin wa atba'at wazifan wazifan fauka maurin muabbadi tubari ita kan ita wannan taguwa tubari tana yin tsire shine tubari kamar tsire gasar gudu tubari ita kan tana yin gasar gudu da zababbin rakuma shine itaq ita wannan taguwar tana tsirawa tana tafiya kai da kai kafada da kafada da zababbin rakuma a wannan baitin kafin mu karanta shi akwai a bugu na zauzani ya sa wani baiti guda daya wanda a wannan bugun namu na gida babu a wanda ya kawo baitin yace jamaliyatin jamaliyatun wajna a tardika annaha safan najatan tabri li azara arbadi wannan baitin babu shi a bugun mana gida amma zauzani ya kawo shi a cikin bugun sa sannan bugu yar masar akwai a yace ita wannan taguwar jumaliyatin a taguwa ce mai kama da raqumi mana mace ce mai kama da maza shine jumaliyatin taguwa ce mace amma fa jumaliyatin mai kama da raqumi wajina'a taguwa ce mai manya-manyan kundukoki tardi wadda take gudu ka annaha idan kaga gudun wannan taguwar ka annaha kai ka ce safan najatun kai ka ce a jumana ne shine safan najatun kai ka ce jumana ne ma'ana ita wannan taguwa ce mace amma fa tana kama da raqumi shine jamaliyatin taguwa ce mai kama da raqumi wajina'a taguwa ce zababbiya mai manya-manyan kundukoki tarji wacce take gudu ka annaha in kaga gudun ta kai ka ce safan najatun a jumana ne tabri wadda take bujirewa shine tabri wadda take bujirewa take kin yadda da namijin jumana kenan shine tabri wacce take bujirewa li azara ga wani mai karamin gashi shine azara mai karancin gashi arbadi mai kama da mai launin toka toka arbadi nan daga rabadu ne a arbadi mai ruwan kasa kasa ko kuma mai toka toka shine arbadi arbut shine abin da yake kamar ruwan kasa ko ruwan toka ita wannan taguwa mai kama da raqumi wajina'a mai manyan manyan kundukuki tarjiwar ta take gudu ka annaha safin najatun in ka ganta kai ka ce safin najatun kai ka ce ita din jimana ne tabbi li azara wanda take bijirewa li azara wani ne karancin gashi a jikin sa shine namijin jimana arbadi mai ruwan kasa kasa kai ka ce taguwa ce wacce take bijirewa kai ka ce jimana ce wanda take gujewa namijin jimana dan kare mata barbara to wannan baitin babu shi a wasu bugun tubari ita kan najiya ce ita wannan taguwa tubari ita kan tana tsere da zababbin taguwanni najiya ce kuma taguwa ce mai sauri wa atba'at wazifan tana biyar da wazifan sawayenta na gaba wazifan da sawayenta na baya fauka maurin akan hanya mu'abbadi wacce take abattakewa mana ita wannan taguwa tubari ita kan tana tserawa da zababbin raquma najiya cin kuma taguwa ce mai sauri wa atba'at wazifan tana biyar da kafafunta na gaba wazifan da kafafunta na baya wannan wazifan wazifan din da ya hada guri guda wazifan na farko sai ka bashi kafafun gaba wazifan kuma kafafun baya mana inda ta ajiye kafarta ta baya ta gaba to nan take dora na baya tana zara tafiya tana yin gaba inda kafafunta na gaba ya taba in ta daga su kai gaba to kafafunta na baya wannan gurin za su taba shine wazifan wazifan wa atba'at tana biyar da wazifan kafafunta na gaba wazifan da kafafunta na baya fauka maurin akan hanya mu'abbadi wacce take abattakewa tarabba'atul qufaini fi shawli tarta'i hada'ika mawliyil asrati agyadi tarabba'atul qufaini fi shawli tarta'i hada'ika mawliyil asrati agyadi tarabba'atul qufai ita wannan taguwa tarabba'atul qufaini tana kiwo a gefan duwatsu dutse guda biyu in an ce kufu shine gurin da yake da tudu gurin da yake da tudu in an ce kufain kuma shine kamar gindin dutse mana gurin da yake da tudu gefan sa guda biyu hagun da dama shine kufai tarabba'atul qufai tana kiwo a gefan tudu guda biyu fishauli wacce take taguwa ce mai busasshiyar hantsa shine fishaul shaul shine taguwa mai busasshiyar hantsa ko kuma fishaul suna cewa taguwa ce wanda kirjinta ya rame kirjinta ya rame wanda saboda ramewa har kasusuwanta na kirji ya fito shine tarabba'atul qufail tana kiwo a gefan tudu guda biyu fi shauli wacce take taguwa ce mai ramamman hakarkari tartai hada'ika tana kiwo a wata gona shine hada'ika gona mauliyil asrati mauliyil asrati wanda mauliyi wanda aka mata ruwan sama na biyu al asrati wacce take cikin wani kwari agayadi mai ni'ima shine tarabba'atul qufaini taguwa ce wacce take kiwo a gefan tudu guda biyu fishauni taguwa ce wacce take mai ramamman hakarkari tartai hada'ika wanda take kiwo a wata gona mauliyil asrati wanda aka yi mata ruwa na biyu a kwarinta agayadi mani'imciyar gona tari'u ila sautil muhibi watattaki bizi kusilin rawati akallafa mulbidi tari'u ila sautil mahibi muhibi watattaki bizi kusilin rawati akallafa mulbidi tari'u ita wannan taguwa tari'u tana yin kiwo ita wannan taguwa tari'u tana yin kiwo tari'u tana juyowa shine tari'u tana juyowa mana taguwa ce mai basira wanda in an yi mata magana tana ji shine turi'u taguwa ce wacce take juyowa ila sautul muhibi ya zuwa ga sautin mai kiwonta da yayi magana ta san shi ne akwai dabbobi da suke da basira wanda sun san me su ko magana su suka ji sai sun saurara to ita wannan taguwa turi'u tari'u tana yin tana juyowa ila sautil muhibi zuwa ga sautin mai kiwanta watattaki bizi kusare watattaki kuma tana kare kanta shine kamar tana jin tsoro kana bizi kusare da wani raqumi ko kuma bizi kusare da wani irin jela shine bizi din yana nufin bizanabin kenan bizi kusare ma'ana da wani da wata jela kusare mai cikakken gashi shine bizi kusare da wata iriyar jela mai cikakken gashi rau'ati aklafa ita wannan taguwar rau'ati aklafa wanda tana jin tsoron aklafa a farin raqumi mulbiti wanda yake mai dandababban gashin jiki shine mulbiti mai dandababban gashin jiki shi mulbit akwai nau'in raquman da idan fitsari ma za su to za su sa jelar su su tara wannan fitsarin sai su rika shauɗa wannan fitsarin a jikin su saboda haka in wannan abun ya tariye yawa sai ga jikin su yana ta dandadewa kamar da haduwa da wannan warin fitsarin da sauran su to zai hadi ya dandade to yawancin bunsuru raqumi yafi yin wannan abu saboda haka ko bunsuru ne na taure wani lokacin zaka ji bunsuru yana wari saboda wannan fitsarin nasa da yake watsawa a jikin sa to shine mulbiti ita wannan taguwar turi'u tana yin kiwo tariqu tana juyowa ila sautil muhibi zuwa ga sautin mai kiwanta watattaki kuma tana kare kanta bizi khusalin da wata iriyar jela mai cike da gashi rau'ati aklafa wanda tana jin tsoron aklafa namijin raqumi fari mulbiti mai dandababban gashi anan abin da yake so ka gane ba'ana taguwa ce wacce ba ta so raqumi ya yi mata barbara saboda ni a ka'ida ko da laraba suka samu suka sani ko kuma abu ne ba sananne idan taguwa raqumi yana mata barbara to karfinta zai rika raguwa saboda me in ana mata barbara za ta dauki ciki in ta dauki ciki saboda ciki goyen ciki wani abu ne mai wahala karfinta zai ragu in dabba tana da ciki aikin da ta saba yi na da na wahalhalu ba za ta iya yi ba sannan idan ta aihu ma karfinta zai ragu saboda me lokaci guda tana kula da danta lokaci guda tana shayarwa to kuma aikata da take nan ma za ta samu rauni yana ga maka mata taguwa ce lafiyayya wanda ba ta da ciki ba ta shayarwa kuma babu bunsurin ba da yake mata barbara shine abinda kawai yake so ka gane a wannan baitin shine abinda ka annajana haymad rahiyatakan nafa kifa fihi shukkafil asibi bimursadi ka anna janahi midrahi takannafa kifafaihi shukkafil asibi bimursadi ka anna janahi kai ka ce fukafukan ta guda biyu ka anna janahi madrahi takannafa hafafaihi shukkafil asibi til asibi bimirsadi a wannan baitin yana so ya siffanta maka yawan gashin da ke jikin jelar wannan taguwa tunda ya gaya maka cewa taguwa ce wacce take tare bayanta da bindinta saboda kan raqumi yayi barbara da ita to yana so a wannan baitin ya siffanta maka yadda jelar ta take yadda jelar wannan taguwar yake ka anna janahi madrahiya idan kaga gashin da ke jikin wannan jelar tata ka anna janahi ka ce kai ka ce fuffike guda biyu ne madrahiyi na mikiya ma'ana jelar tata gashin da ke jikin jelar ta kamar gashi ne da yake jikin fuffiken mikiya takannafa hifahaihi wanda ya kewaye gaffansa guda biyu shukka fil asibi wanda yake cike da wani irin gashi bimirsadi wanda yake kama da masalla yana ga maka cewa jelar wannan taguwa gashin da ke jiki saboda karfin sa kamar gashi ne da yake jikin fuffiken mikiya kuma gashin fuffiken mikiyar ma wanda ya zanto ya cika kuma yana da karfi kamar masalla shine ka anna janahi midrahiya madrahiya kai ka ce gashin dake jikin wannan jelis nasa dan fuffike guda biyu ne na miƙiya takallafa kifahihi wanda ya kewaye gefan sa guda biyu shukafil asibi wanda yake cike fil asibi da wani irin gashi ko kuma fil asibi da wani irin kashi dimirsidi dimirsadi wanda yake kama da masalla fatawran bihi kalfaz zamili wa taratan ala ala hashafin kashanni zawi mujaddadi fatawran bihi kalfaz zamili wa taratan ala hashafin kashamsi zawi mujaddadi fatawran bihi kalfaz zamili fatawran wani lokacin bihi kalfaz zamil za ka ga wannan taguwa tana dukan bayanta da wannan fuffuke shine fadauran wani lokaci kalfaz zamil bihi za ka ga tana dukan bindinta da a bayanta wani lokacin za ka ga tana shauda bindinta a bayanta az-zamil shine baya amma abin da ake nufi da zamil shine yadda idan mutun ya haukan doki ko ragumi yadda za ka goye wani a baya wannan gurin da za ka goye wani shine zamil saboda rakumi ko doki an saba mutum ɗaya ne ke hawa to amma lokacin ana hawan mutum biyu in ka hawan mutum biyu zaka goya shi a bayanka to yadda zaka daura wani a baya shine zamilu to fa dauran wani lokacin kalfaz zamilu bihi zaka ga tana dukan bayanta yadda wani yake iya hawa bihi da wannan jela wataratan wani lokacin kuma ala hashafin sai ka ga tana dukan hashafin shine kamar a ce hanza shine yadda nonan ta yake shine wataratan ala hashafin wani lokacin sai ga tana dukan hantsarta kashanni wanda wannan hantsarta ta kasance kamar silka ashannu shine silka irin jaka da ake zuba ruwa ta fata to shine ala hashafin wataratan ala hashafin wani lokacin sai ga tana dukan hantsarta da wannan jelar kashanni wanda kuma wannan hantsarta ta kasance kamar silka zawi irin silkar da ta bushe saboda ita silka saboda jaka ce ta da ake suka saka ruwa kuma da fata ake to duk lokacin da ya zanto babu ruwa a cikin ta to bushewa take kuma a baya ya ga maka cewa taguwa ce wacce ba a yi mata barbara ba ta da ciki to saboda haka wani lokacin sai ga tana dukan hantsarta wanda hantsarta ta kashanni ta kasance kamar silka zawin irin silkar da ta bushe mujaddadi wanda nono ya kare a cikin ta shine mujaddadi wanda nono ya kare a cikin wannan sulkar laha fakizani aka mu'akmulin nahbu fihima ka annahuma baba munifin mumarradi laha fakizani ukmilal nahbu fihima ka annahuma baba munifin mumarradi laha fakizani ita wannan taguwa laha fakizani tana da cinyoyi guda biyu ukumilin nahbu wanda aka cika nama fihima a cikin su tana da cinyoyi guda biyu wanda ukumilin nahbu aka cika nama fihima a cikin su ka annahuma in kaga cinyoyin ta guda biyu ka annahuma baba munifin kai ka ce kofa ce kofofi biyu ne na beni munif shine beni daki wanda za a yi daki ɗaya kan ɗaya to in kaga cinyoyin ta kai ka ce kofofi biyu ne shine baba munifi kofofi biyu ne na beni mumarradi wanda aka shafe shi da siminti shine mumarrad wanda aka masa plaster in kaga yadda cinyoyin ta suke cike da nama to kai ka ce kofofin beni ne guda biyu wanda aka shafe su da siminti shine mumarradi wanda aka masa plaster wadayyun mihalin kallar haniyyu kuluquhu wa ajrinatul luzzat bida'ayin munabbadi wa dayyun mahalin kalhaniyyu kuluquhu wa ajrinatul luzzat bida'ayin munabbadi wa dayyun sannan ita wannan taguwa wa dayyun mihalin wa dayyun tana da wani irin kibi guda biyu shine wa dayyun mihalin wa dayyu mihali ma'ana mihalun dayyu tana da wani irin kashin kirji wanda yake amamme shine wadayyu mahali tana da wani tamammin kashin kirji kalhani kulukuhu idan kaga gefan wannan kashin kirjin nata kalhani ya kasance kamar baka saboda tankwarewa shine kalhani kamar baka wa ajranatun idan kuma kaga fatar wuyanta shine wa ajranatun idan kaga fatar wuyanta kai ka ce luzat an daura mata ne bid'ayin wani irin zare munabbadi wanda aka dora daya kan daya mana saboda yadda wuyanta yake da nama in ka gani kai kai tsammanin zare akai ta nadawa a wuyan daya kan daya daya kan daya har wuyan yayi kauri haka shine wadayyun mahari tana da wani tamammin kirji kalhani kirjin nata ya tankware kamar baka wa kulukuhu gefan kirjin nata shine kalhani ya kulukuhu gefan kirjin nata ya kasance kamar baka saboda ya karkace wa ajranatun kuma tana da wata iriyar fatar wuya luzzat kai ka ce an daura mata ne shine luzzat an daura mata ne bid'ayin wani irin zare munabbadi wanda aka daura daya kan daya ka annaki na sai ba latin yaknufa niha wa atarki kisiyin tahta surbin muayyadi ka annaki na sai balatin yaknufaniha wa atarki kisiyin tahta surbin muayyadi ka annaki na sai balatin kai ka ce kina sai balatin idan kaga kirjinta shine ka anna in kaga kirjinta kai ka ce kina sai ramuka guda biyu ne balatin wanda aka yi su a jikin bishiyar magariya balatin dinnan shine magariya amma suna ce mata wai magariyar tudu balatin shine magariya to ka annaki na sai kai ka ce rami guda biyu ne balatin na magariya yaknufaniha wanda ake fakewa a cikin wannan dakuna a cikin wannan ramuka wa atarki siyin kai ka ce wani zare ne da aka daura shine wa atarki siyin kai ka ce wata baka ce da aka daura ta ta sulbin a karkashin gadan bayanta muayyadi wanda yake abin karfafawa a wannan baitin me yake so mu gane yace ka annaki na sai balati in kaga kirjinta kai ka sai kina sai ramuka guda biyu ne balatin da aka yi su a cikin magariya yaknufaniha wanda ake shiga cikin su ita wannan kinas rami ne da barewa ko kuma wasu daga cikin dabbobin da suke shi ake cewa kinasu rami ne da barewa za ta yi in lokacin zafi ne to da safe lokacin inuwa tana yamma sai barewa sai ta zo tayi ramin ta bangaren yamma in ta shiga wannan ramin to kaga bayan inuwar magariya kuma za ta sake samun wata inuwa ta cewa tana cikin rami idan rana kuma duk ta koma yamma inuwa ta koma gabas to sai ta sake komawa tayi wani ramin saboda wannan ramin zai rage mata zafin rana dabbobin dawa da irin su karnuka suna yin irin wannan ramin ne saboda ya rage musu zafi so da kan ana tsananin zafi in kare ya samu guri mai danshi sai ga ya tono wani rami ya shiga kuma rami ne wanda ba zai iya shige shi gaba daya ba zai shigar da kamar rabin jikin sa ne a ciki yana jin wannan sanyi to irin wannan ramin shine kinas barewa da sauran namun dawa suna irin wannan ramin so da haka to in ka kirjinta kai ka ce irin wannan ramin ne shine ka annaki na sai balatin kai ka ce ramuka guda biyu ne da aka yi su a cikin magariya yaknufaniha wanda dabbobi suke shiga cikin sa daga kanafu ne yaknufaniha wanda dabbobi suke shiga ramin wannan sashin wannan ramin anan abin da yasa ya ce kina sai ramuka guda biyu mana an ka kalli fadin kirjinta kai ka ce daga wannan ramin ne na gefan yamma zuwa ramin nan dake gefan gabas tunda ai ramukan guda biyu suke yi rana ta fito to za su koma ta yadda inuwa take ne su shiga ramu saboda haka za su hada inuwa biyu in rana ta koma yamma inuwa ta dawo gabas sai su sake dawowa su shiga ramun gabas saboda su sake shiga inuwa kuma du to in kaga kirjinta kai ka ce tsakanin wannan ramun ne zuwa wannan ramun wa adara kisiyin kai ka ce wata wa adara kisiyin kai ka ce wata bakace aka daure ta ta sulbe a karkashin kirjinta muayyadi wanda aka karfafa shi lahamir fiqani af talanika annama to mir rubi salam bi salamai da lajin mutashaddidi lahamir fiqani af talanika annaha tamurru bi salbai dalijin mutashaddidi lahamir fiqani ita wannan taguwar tana da kafafu guda biyu murfaki shine kamar hannu amma an suka fadi murfaki a bangaren taguwa ko dabba suna nufin kafafu na gaba lahamir fiqan ita wannan taguwar tana da kafafu na gaba aftalani wanda suke karfafa ka annama kai ka ce tamurru bisalmai tamurru tana jare bisalmai dalijin da guguna guda biyu na mai jan ruwa mutashaddidi wanda yake mai dagewa mana an kaga kafafunta na gaba saboda karfin sa kai kace hannun mutum ne wanda yake jan ruwa saboda larabawa ko har yanzu wuraren da babu wadatar abubuwa na ruwa a ruwan da ake bayi da shi a gona kai da sauran su toje ake arija mutumin da yake jan ruwa hannayensa suna yin karfi sosai saboda ni wannan gugan da yake ja yana da nauyi to saboda haka in kaga hannayenka kafafunta na gaba yadda suke da karfi kai ka ce hannu ne na mutumin da yake jan ruwa shine lahamir fiqan tana da kafafu guda biyu aflatani karfafa ka annama tamurru kai ka ce tana ja ne bisalmai da guguna guda biyu dalijin ta mutumin da yake jan ruwa a rijiya mutashaddidi wanda yake mai dagewa wajen jan ruwa ka kantaratin rumi aka sama rabbuha latak tanafai hatta tushada biqarmadi a laha a ka qatratir rumi aqsam rabbuha latuk tanafal hatta tushada biqarmadi ka qatratir rumi a ita wannan taguwa ka kantaratin rumi in ka ganta yadda take da karfi kaga yadda bayanta yake mai karfi ka kantaratin rumi kai ka ce beni ne na mutumin da yake kamar beni ne na rumawa a idan ba manta ba ko a bayan mun karanta ana sufanta rumawa wajen yin gini saboda a da sun fi larabawa iya gini mai karfi saboda haka idan kaga yadda wannan taguwa take da karfi kai ka ce ka kantaratin rumi kamar gini ne beni ne na mutumin da yake barumi mutumin ruma rum aka sama rabbuha ba abocin wannan benin aka sama yayin rantsuwa la taktanufan cewa lalle sai ya gama wannan gini shine la taktanufan sai ya gama wannan ginin ya shiga hatta tushada har sai an daukaka wannan ginin bi karmadi da bulo manan ka ganta yadda take da karfi kamar gini ne na mutumin da yake barume mutumin ro wanda yana wannan ginin kuma ya rantsa cewa lalle sai ya kammala wannan ginin yadda ake yin gini mai karfi mai kyau to haka za ga jikin take shine ka kantaratin rumi kamar beni ne na mutumin da yake barume aka sama rabbuha wanda rabbuha ma'abocin wannan benin aka sama yayi rantsuwa la taktanufan cewa lalle sai ya gama wannan gidan ya shiga hatta tushada har sai an daukaka ginin wannan gidan bi karmadi da bulo wallahu a'lam zamu tsaya anan